darasi na takwas insha Allah ta'ala. Na farko akwai tambihi da aka yi cikin wani karatu na baya, na dauko magana kila kuma na abu gicciyo sai zan tudu na faɗi cewa alqur'ani ba wahayi ne ba, to ko sai na ci gaba da karatu. To alqur'ani shi wahayi ne na Allah subhanahu wataala ga annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hannun malaika Jibril. Wannan shine gaskiyar magana, wancan kuskure ne. Sannan kuma na biyu alwaqfu, mun ga sun kasa shi kashi hudu ko akwai alwaqfu liktibari, akwai alwaqfu liktirari hamzatu waslin ne, akwai alwaqfu liktiyari, akwai kuma alintizari. Wanda ne muka ce ya karkasa kashi uku a karka kashi hudun nan? Na'am, iktibari ko? To amma nan cikin alfa'ida tajwidiyya, kuma wannan gaskiya ta samu tahqiqi sosai, shi kanshi ya kawo bayani ya danganta da cewa alwaqful iktibari ne huwa alladhin qasama ila arba'ati aqsam, tam da kafi da hasan da kabe, shi kanshi ga abin da ya kawo. Na mun fahimci wannan ko? Kuma gaskiya wannan din shine zai fi abin dacewa, saboda shi wannan ya fi samun, wannan sharhin jazariyyah al-fawaid at-tajwidiyya ya fi samun tahqiqi fiye da burhan. Kuma ita an rubuta ta ne da shekaru da yawa, amma wannan al-fawaid at-tajwidiyya ba daidai da rubuta ta ba. Wanda ya rubuta wannan har yanzu yana nan a raye insha Allah. Ya nuna da ya kawo aka samu lokacin din kaman al-iktibari, ya bayani yana da alaka da ar-rasmul uthmani da maktub da mursul da haun mara haun wacce aka rubuta da ta'un maftuha kaman kalima, ni'ma, janna, sannan kuma da as-sabit min al-mahzuf min huruf al-maddi, ana hadawa da kuma inda mai karatu ya tsaya domin ya sanar da wani hukunci, duka karkashin alwaqful iktibari ne. Sai kuma ya ce alwaqful liktirari, sai al-iktiyari ya kakkawo ma'anan su. Iktirari saboda kuncin zuciya ko gajiya ko makamancin wannan, ko atishawa ya bijiro mutum ko tari. Iktibari kuma ya ce huwa alladhi yaqsidu al-qari al-waqf alayhi lakin taratan yufhamu minhu ma'ana wa taratan la yufham la. Duk sai wanda zaka yi sawa'un ma'ana ta ci ko bata ci ba, to da ya gama kawo su sai ya ce fal awwalu, kun gane? A inda kuma ya jero su ikhtibari shine farko, sannan sai ittirari, sannan sai ikhtibari, ikhtiyari kai. Ikhtibari shine farko, domin ku duba daga kalmar menene ikhtibar, jarba ko? To shine sai ya ce fal awwalu yanqasimu ila thalatha aqsamin, waqfu tam wa kafin wa hasan, sai kuma kabi dinda shine bai ka ba. Kenan dai yana nan dai akan alwaqful iktibari ne, shine ya karkasu zuwa kashi hudu din nan. Allahu alam, in Allah da zan kara mukana na tsakankanin wannan tafin da wasu insha Allah, wani darasin Allah kai mu sai mu dada bayani insha Allah. Allah ya sa mu dace. Jazakumullahu khaira. Sai alwaqf na gaba, ma huwa alwaqful kabih, haka ne ko? Wani waqf ne ake ce mishi alwaqful kabih, mummunan tsayawa? Malam ya ci gaba da cewa huwa alwaqf ala lafzin gayri mufidin, shine tsayawa akan dukkan lafazin da bai bada wata fa'ida. Li adami tamamil kalam, saboda rashin cikan magana. Wa qad ta'allaka ma ba'dahu bima ba'a bima qablahu lafzan, saboda abin da ke gaba yana da alaka da abin da ke bayan kalmar. Wa ma'anan tawjil lafzi da kuma ma'ana kal waqfi ala bismi min bismillahir rahmanir rahim, idan mutun yace bismi bism sai ya tsaya, to da sunan wani kace fara ka zaka fara karatu, kaga nan ma'ana bai cika ba, ta wajen ma'ana, to da ta wajen mene, ta wajen lafazi da ta wajen ma'ana, saboda haka wannan ya zama alukuful kabi. Kama misali mutun yace laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqir, sai zai ana kaga wannan da kaji zaka ji zuciyanka mata ta nuna maka kawai ba zai taba zama haka ba, to dole ne inna la faqirun wa nahnu aghniya, dole sai an abun nan. Kamar ibtida'i ne kuma kawai mutun sai ya tashi inna Allaha faqirun wa nahnu inna lillahi, kaga wannan shi ma ma'ana ibtida'i bai yi ba, to dole ne wajen waqafi ka lura da kyau, wajen ibtida'i shi ma ka lura da inda ma'ana ne ya cika. Kaman wa alal hamdi min alhamdulillah, sai mutun ya ce alhamd ina ma yarira yanda ka san Abdul Bast, to waqafi nan ya zama niri kabi saboda ma'ana bata cika ba, to wa ake gode ma da kace bismi da sunan waye zaka fara, kaga ma a ai mutun ya tsaya ne kawai bismi sai ya tsaya nan bism, to da sunan waye kake fara abinda zaka fara, kaga ma'ana bai cika ba ko, saboda haka wannan ya zama alwaqful kabi. Wa ala maliki, haka nan kuma mutun yace malik sai shiru ya tsaya kai anan, shi ma nan ma'ana bata cika ba, aw yaumi ko kuma yace malik yaum, to ran juma'a ko talata ko ko asabar, kaga ma'ana bai cika ba shi ba, bin malik yaumidin ko li'annahu la yu'lamu ila ayi shay'in udifa, saboda idan mutun ya tsaya a wadannan lafazza din ba za a iya fahimtar shin an danganta hukunci ne zuwa ga wani ne ba, kamar hukuncin fara wajen bismi bismillahi, kamar kuma godiya alhamdulillahi, mutum ya ce alhamdu, to yana jingina wannan godiyan zuwa ga wani ne, na'am aw ala kalamin yukimu wasfan, ko kuma mutum ya tsaya akan wata kalma da za ta dimautar wajen fahimta wajen siffantawa, la yaliku bihi ta'ala, wajen siffanta Allah da wata siffanta Allah bai da alaka da shi, misali akwai misali a'udhu billahi minash shaitanir rajim ilayhi waddu ilmus sa, hanya wannan yayi bai ba, ka ce ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kuma sai ka ce ilayhi waddu ilmus sa, zuwa gare shi ne ilimin kiyama ke ku kiyama ke kuma, kaga zuwa ga shedan kenan, to wannan hada da kai bai yi ba, tsayawa da kai bai yi nan ba, dole sai ka ci gaba, mun fahimci wannan ko, Allah ka samu dace. Kamar misali kuma ina kenan malamai, wai zai ne zai iya kano hararo wannan wadansu misalai na alokaful kabe, kamar misalin la ilaha illa ana, sai mutum ya tsaya nan, ma'ana ya gurbace ya lalace, ya mutum ya jingina zuwa ga mene, yanzu idan wani mai sauraro ya saurara zai dauka ana din nan mai karatu shi ne yake nufi, kaga shi ma nan labiyar ya kuma zuwa ga wanda ke karatu, kaga nan ma'ana ya zai rudar, to ba shi halasta ka tsaya a nan, sai dai idan lalura ta kama numfashinka ya yanke, kaga wannan dole ne ka sa pause a gurin, dole ne ka tsaya a gurin, da Allah ka samu dace. Na'am, tamam, wajen ibtida'i ba, ko sai mutum ya ce wa dhurriyataha minash shaitanir rajim, mana bai ce abin ibtida'i bai ba, ibtida'i bai ba, jazakumullahu khaira, tamam, sai mutum ya ce inna ma yastajibu alladhina yasma'una wal mauta, kaga mutum ya hada hukuncin matattu da wanda suke raye wajen jin jin mene jin duk abin da ake musu nan sai akwai makamancin wannan shi ma wannan waqafi bai yi ba jazakumullahu khair da zama alwaqful kabi na'am kamar misali mutum yazo ala innahum min ifkihim la yaqulun kaga kakkin aya ce ko sai mutum yace waladallah sai sai agunin koi subhanallah kaga wannan waqafi ne waliri kabi domin Allah lam yalid wa lam yulad mun ban cewa nan ko kaga na an kawo wani hukunci ne an kaman an sifanta Allah da shi wanda Allah bai cancanta da shi ba jazakumullahu khaira wannan dai ya shiga na to ai idan ka saurari kai ka san na Khalil Husaini zaka ga idi zai dauko ala innahum min ifkihim la yaqulun sai sai to it bazai tashi a gaba sai ya saki kuma baya ala innahum min ifkihim la yaquluna waladallah sai zana wa innahum lakathibun sai Allah ya karyata su jama'an funcin nan ko a lokacin liftida inda ka fahimce shi to malan zaka ji dadin karanta alqurani zaka ji dadin mai tafsiri in yana yin tafsiri Allah ka samu dace na'am na samu dan wani program na Dr. Aiman Rashidi Suwaid a tana mini idan muka ma sai in tura ma sai in tura mutane akan bude barin kafa lokacin ikilabi da rifawi shafawi yayi bayani ba shi da inganci wannan barin furja din kamar yadda muka yi bayani a tana mini idan mun gama karatu sai in tura mai yanwa wa alaikum assalam wa rahmatullah jamil jiddan kaman fawailul lil musallin kaga shi ma nan in ka duwa to jama'a ma'ana bai cika ba amma kuma ya halasta ka tsaya a gurin ittiba'an li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam alfeliya annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tsaya a karkin aya to in ka tsaya a gurin babu komai kun bincin nan ko amma yana da kyau idan ka tsaya a gurin ka bi sunna to wajen ibtida'i sai ka dauko فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ shikenan kaga ka cike mana mun bincin nan ko tsayawa a karkin aya shine sunna wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa ma wannan shine mazhabar wadansu daga cikin wadannan kadi ai kamar yanda na kawo akwai Imam Asim akwai Kisa'i suna tsayawa a karkin aya ko kuma inda ma'ana ya cika koda ku karkin aya ne za su tsaya nan Allah ka samu dace Allah shi mana jagora na'am na'am nan gaskiya saboda sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam bai mutum bazai ce kabi ba bazai ce kabi ba saboda menene saboda ta'adduban to manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a gurin waye zo maka da alqurani waye karanta da kai alqurani ko kuma yi karantar da duniya ga yadda ake karantar kudani da mamanansa ai ya fi ka sani me yasa kuma ya tsaya gurin daga kai ma sai ka tsaya gurin Allahu alam na'am kama sai ya ci bayani hu kuma yanda bayanin sa zai zo insha Allah ta'ala idan Allah ya yarda fi gairi hadhihi risala a cikin watan bayani akan wadannan aukafin zai zo a cikin watan wacan na risala din haifu hadhihi muktasar ita ce littafin muktasar ko kuma bayanin zai zo muktasaran a takeice amma dai muktasaran risala ce to galibi kuma an fi danganta da al-muktasarul fil ilmi tajwid sai dai gaskiya babu alaka domin marubucin wannan littafi Abu Raima haka ne ko ba kuma bisa ga dai abin nan da yayin da bai ni ba balarabe bane mai gani kama sayati bayanuhu insha Allah ta'ala fi gairi hadhihi risala haythu hadhihi muktasara to na ko kawo hadhihi ban kawo hadhihi ba akan wajen karatun ba eh to kaga shi yasa ban fasara shi inda ya dace ba eh haythu hadhihi muktasara saboda wacan nan litu wacan na risalan din da muke karanta ta hidayah kenan hidayatul mustafir ita mutasara ce yauwa kun ga sifa ce ta wannan wacan na risala din kaga wajen karanta ban karanto hazihi ba to Allah ka sa mu dace jazakumullahu khaira fi kam mawdhi'in yaskutu hafsun akwai abin da ke ce mishi as-saktu kishiyansa shine al-idraj idan aka ce as-saktu ana nufin dan tsayawa da mai karatu zai yi wannan kuma as-saktu din ba wai an yi shi bane haka nan kawai da ka ko dan jin dadi ba a'a akwai fa'idar sa nan fadal to as-saktu ne shine mutum idan yi shiru kaman kaddara harka biyu sai mutum ya ci gaba da karatu an samu a riwayar Hafsu yana yin saktu kaman yanda aka samu a riwayar Khalaf da Khallal su ma suna yin saktu fi kam mawdhi'in yaskutu Hafsun a wani gurare ne Hafsu yake yin saktu yaskutu fi arba'ati mawadhi saktu da Hafsu yake yin a gurare guda hudu al-awwal na farko fi suratul kahfi qawluhu ta'ala fadan sama daukin sarki ولم يجعل له عوجا قيما لينذر kage idan ka ce walam yaj'al lahu iwaja ka tsaya da madul iwaj ko kuma karken aya ce ko to in ka tsaya ma nan ka ci gaba da qayima baka saktu bi shi ma yayi a matsayin kai sunna yayi in kuma kai saktun shi ma dai yayi insha Allah kuma yaskutu sakatatan latifa sai mutum dan yi shiru mai sauki min gairi tanaffusin ba tare da yayin numfashi ba shine imamu shadubi ke cewa wasaktukumul muhtaru duna tanaffusin saktu da qurawa suke yi ba a yin shi da numfashi wa yaqulu sai mai karatu ya ci gaba da karanta kayyima wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzir kamar haka wa sani nabi fi surati yunus fi surati yasin a surati yasin qawluhu ta'ala
qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman
kuma yaskutu sai mutun yi shiru kama takaddama kaman yanda ya gabata idan yace marqadina wa yaqulu hadha sai ya ci gaba da hadha to ku duba kwani da kyau wadanda ayan take magana akan su ran tashin alkiyama idan aka tashe su daga kabari zan ce ya wale na kai can mu man ba asana min marqadina wane ne ya tashe mu daga wannan guri da muke kunci muna bacci sai Allah ya sa a ce musu hadha ma wa'adar rahman ai wannan shine abinda Allah yayi alkawari na kiyama ba to ashe kun ga mimmar qadina wannan magana ne na wane ne sannan kuma hadha ma wa'adar rahman magana ne wanda Allah subhanahu ta'ala zai sa faɗa musu ko kuma maganar Allah ne to kaga saktun da kai sai ka rabe ne tsakankanin maganar Allah da maganar da ba na Allah ba mun fahimci wannan ko a shi wannan waqfu din ba za ka shi eto idan an yi waqfu din shi ma zama waqfu tam ne to kun ga kamar yanda ne bayani za a iya samun shi ba cikin aya ba wai sai lalle a karken aya ba mun bincike wannan ko barakallahu fikum wa alaikum salam a to a kalman ba tana cikin maganar su bane wato ma'ana idan mutum ya karanta
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا
to yanzu bari misali bari tambaya ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursaluna manan zai fito wannan manan zai dadi kaga ma din sai ce kamar da ma nafiya alhanin ba nafiya bace ma mansuliya ce jazakumullahu khaira mun fahimci wannan ko to Allah shi da fahimtar da mu shi yasa ma'ana shi yasa yake da akam din nan idan ka fahimci lugha to gaskiya zaka fahimta su bidika fi yadda wanda yanzu kun ga tafsirin Malam Jafar hatta wanda yake sun mun hukumin ne a larabci inda zaka bincike shi zai ce yana jin dadin tafsirin sa amma kai da kasan larabci zaka fi more tafsirin Malam Jafar fi yadda wanda sun mun hukumin ne a larabci wanda kuma ya san ulumul qur'an qira'at sai ya fi more wanda sai ya fi more tafsirin fiye da wanda shi kuma yake da larabci amma bai da qira'at to haka matsalan take Allah ka sa mu dace kaman karatun hadisi ne wanda ya san musalul hadis in yana sauraro shi zai fi more karatun hadisi da ake yi fiye da wanda shi bai san musalul hadis ba Allah ka sa mu dace kenan kun ko wani ilimi na taimaka ma ko wani ilimi wa salisu guri na uku fil qiyama qauluhu ta'ala wa qila man raqa aka ne ko summa yaskutu fi yaskutu kadhalika sai dan shiru
kabar haka
wa yaqulu raqin war rabi'u nahrukum fi suratil mutaffifin qauluhu ta'ala kalla bal رَأَى عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مثال idan kai kallon ko ibn kafir sai ya sukutu kamar zikira sai ya shiru kamar yanda aka ambato wa ya kulu sai ya cigaba da karatu rana fasto littafin hidayat ta kare na'am jazakumullahu khaira idan ka karan idan ka zo karanta misali a ruwan shuba idan ka da ki duhab su ne duri da sauran ruwayoyin su bayan sa'in sakatu kun gani qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun to kai idraj kenan kai idraj kenan mun fahimci wannan ko kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun kai idraj kenan barakallahu fikum fasalin fi bayani yanzu zai bayani ne akan zai shiga bayani ne akan bid'o'a bid'o'a da wadanda suka kirkira shine zai bayani anan to bari mu na afwan kai eh gaskiya fa
wajen
ake so a ba gari nan na da yawa ba inda ya sai kuma lokacin ne malam ba ma huwa ma huwa ladhi suka girgiro shi alladhi btada'atu qurra'u zamanina fil qira'a ashya'un kaseera abinda qurra'u na wannan zamanin suka girgiro abubuwa ne masu yawa na gani yan uwanku bar ku yi hakuri kawai bari mu tsaya kan wannan mu shiga cikin jazariya kawai a sifatul huruf kawai domin sifatul huruf din yafi muhimmanci akan waɗannan abubuwan waɗannan matsalolin din idan kuka karanta za ku iya fahimtar su kun gani bari mu je sifatul huruf din kawai mun ji sifat nau'i biyu ne ko akwai ziddiya kuma akwai kuma gairu ziddiya ziddiya masu tishiya akwai wata sifa kishiyan jihar ita ce akwai kuma kishiyan shidda amma tsakankanin su an fitar da wata sifa ta wasu sai sifa ta uku na'am sai kuma kishiyan ta sifa ta hudu kishiyan infita sai kuma shi wannan izlaf din nan da smart kishiyansa wannan sun manabe sun cire su daga cikin kucukucin tajwidi sifat kuma gaskiya maganar shi ne mafi karfi mara su kishi akwai sai kuma lakalaka ko gar akwai kuma lin ko sai kuma takrir na'am ga tafashi nan 2 3 4 5 6 7 to dama mun yi bayani cewa azo da littafin burhan ko ta ya idan ma zamu karanta wannan ne a mun karanta ki era